Sashin Hausa na Murar Amurka ke magana akan mitoci 17:25 da kuma 60. Sai kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kamar yadda aka saba za ku iya jin mu a tashoshin FM na radio Amfani, Sarauniya, Fara'a, Nomad, Dalol da kuma Niya. Haka kuma ana iya kama mu a duk lokacin da ake bukata ta hanyar sadarwar internet a voahausa.com. Masauraro assalamu alaikum Usman Ahmad Kabara ne tare da Grace Alheri Abdu muka sake dawowa a shirin mu na hantsi. Daliban Najeriya a jihar Lagos sun yi zanga-zangar matsalolin rashin wutar lantarki, ruwan sha da man fetur a yayin da kungiyar kwadugo kuma take barazanar tafiya yajin aiki.
Yace sanin kowa ne cewa akwai wanda a cike biyan kudin wutar lantarki na naira 2000 yanzu suna biyan naira 12,000 gashi kuma babu wutar lantarki.
To bayan wannan zamu ji cewa a can Niger ma sun koka da maganar rashin wutar lantarkin ne, sannan akwai shirin mu na kallabi yana nan tafe. Yanzu bari mu fara da cikakkun labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da hantsi ga cikakkun labaran. Ranar Talata shugaban kasar Rasha Vladimir Putin ya sanar da shirin kafa dogarawan kasa, wato dogarawan kasa da nufin yaki da ta'addanci. Sai dai masu kula da lamura suna cewa zai haka ne da nufin kwantar da hankalin al'ummar kasar yayin da yanayin matsalar tattalin arzikin kasar ke ƙara kamari, ana kuma shirin gudanar da zabuka. Suna gani Putin ya ɗauki wannan matakin ne da nufin ci gaba da riƙe madafun iko. A daftarin dokar da ke gaban majalisa, an ba dogarawan damar amfani da mesar ruwa da motoci masu sulke da kayan kare kai a lokutan kwantar da tarzoma wajen tarwatsa masu zanga-zanga, yayin da kuma daftarin ya haramta bude wuta kan wurare da ke da cinkoson jama'a ko kuma mata masu ciki ko nakasassu ko ƙananan yara. Bisa ga daftarin, Putin zai iya ba da umarni kai tsaye ga dogarawan su gudanar da aikin tsaro ko kuma su bude wuta ba tare da gargadi ba idan suka ga suna fuskantar barazana.
Amurka da abokan kawancanta na gabar teku suna da damuwa daya a ayyukan Iran da take yi a yankin na tada hankali, inji sakataren ma'aikatar harkokin wajen Amurka John Kerry a jiya Alhamis bayan tattaunawa da ministocin kungiyar haɗin kan majalisar kasashen yankin Gulf ta GCC. Za mu ci gaba da nuna dagiya ko kafewa kan irin waɗannan takalar, inji Kerry yayin da ya yi wata ganawa da takwaransu na ƙasar Saudiya Adel Al-Jubair. Ya bayyana haka ne bayan tattaunawa kan harkokin tsaro a yankin da jami'an Bahrain da kuma na kungiyar ta GCC. Da yake magana a madadin kungiyar GCC da ta kunshi kasashe shida, Jubair ya ce idan Iran tana so ta daidaita dangantaka da sauran kasashen duniya, to dole sai ta tilasta canza tsare-tsarenta. Tun daga watan Satumba, jiragen ruwan soji sun kama jiragen dakon kaya dauke da makamai da aka hakikanta cewa sun fito daga Iran ne, da kuma nufin cewa za a kaiwa yan shi'ar Houthi a Yamal.
To kuna shan labaran ne daga nan sashen Hausa na Muryar Amurka a birnin Washington DC. Yan majalisar dokokin Amurka da jami'an kiwon lafiya na ƙasa da ƙasa sun yi gargaɗi akan janye kuɗin yaƙi da Ebola a mai da shi kan yaƙi da ƙwayar cutar Zika. Kwana ɗaya bayan da gwamnatin shugaba Obama ta sanar da cewa tana shirin yin haka, ɗan jam'iyyar Democrat a majalisar dattijai Ed McKay ya faɗa a wani zaman kwamitin harkokin ƙasashen ƙetare da ke tattaunawa kan lamarin nahiyar Afirka cewa duk da yake an samu raguwar waɗanda suke kamuwa da ƙwayar cutar Ebola, ba a shawo kan cutar ba tukunna, kuma har yanzu yanayin da ya sa ta zama bala'i yana nan daram. Sama da mutane 11,000 suka mutu da cutar Ebola a Afirka ta yamma cikin shekara ta 2014 da kuma 2015, abin da ya haifar da fargaba a fannin kiwon lafiya bayan da cutar ta ɓulla a Amurka da kuma Turai. Majalisar Dokokin Amurka ta amince ta kashe dala miliyan 140 a wajen gudanar da aikin gaggawa na yaƙi da cutar, wanda har yanzu ba a gama kashewa ba. Ranar Laraba, fadar White House ta sanar cewa za ta karkatar da kimanin dala miliyan 600 da suka rage daga kuɗin yaƙi da cutar Ebola wajen yaƙi da ƙwayar cutar Zika da ta ɓulla ta kuma yaɗuwa cikin ƙanƙanin lokaci a ƙasashen kudancin Amurka, wanda ake ɗorawa alhakin haihuwar jarirai da mummunan na ƙasa. Jami'an da suka ba da bahasi a gaban kwamitin majalisar dokoki sun ce wannan raguwar dabara ce. Bakin 'yan majalisa dai daga dukkan jam'iyyun ya zo ɗaya bayan da cewa bai kamata a yi watsi da cutar ta Ebola ba.
Masu neman jam'iyyar Democrat ta tsayar da su takarar shugabancin Amurka a ƙarƙashin jam'iyyar ta Democrat, Hillary Clinton tsohuwar sakatariyar harkokin wajen Amurka da kuma ɗan majalisar dattijai da ke wakiltar jihar Vermont Bernie Sanders suna sa insa kan wanda ya cancanta ya zama shugaban ƙasar, inda suka rika musayar da kakkausar lafazi jiya Alhamis yayin da suke ƙoƙarin sassauta musayar kalamai masu zafi a tsakaninsu. Sanders ya shaidawa manema labarai a Philadelphia, ɗaya daga cikin muhimman biranen da ke da muhimmanci idan inda za a gudanar da zaben fidda gwani na ɗan takara a ranar 26 ga wannan wata na Afrilu, ya ce ta ce ban cancanci zama shugaban ƙasa ba. Idan ta ce ban cancanci zama shugaban ƙasa ba, zan mai da martani, ba zan yi shiru a rufe min baki ba. Clinton ta bayyana cewa ta zargi Sanders a birnin New York da gaza bayyana yadda zai shawo kan matsalolin harkokin kuɗi, inda ta ce ita na tsammanin ya kamata a ce mutum ya yi bayani domin kai ya yi alkawarin da ba zai iya cikawa ba. Labaran duniyar sun zo muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Dandazon ɗaliban Najeriya a jihar Legas sun yi zanga-zanga game da matsalolin rashin wuta, ruwa da man fetur, a yayin da ƙungiyar Kwadugu kuma ke barazanar tafiya yajin aiki na gargaɗi. Babangida Jibrin Gareka.
Wasu ɗalibai na Jami'ar Legas kenan ke gudanar da zanga-zangar lumana a harabar Jami'ar Legas da ke Akoka da ke nan tsakiyar birnin Legas. Akasarin ɗaliban da suka ƙi su ce wa 'yan jaridu uffan game da wannan zanga-zanga na lumana da suke yi, sun bayyana mini ba tare da bari in ɗauki muryarsu ba cewa suna wannan zanga-zanga na lumana ne domin neman hukumomi na makarantar da kuma gwamnati su dawo da ruwan sha da kuma wutar lantarki da kuma uwa uba kawo ƙarshen ƙarancin man fetur da ake fuskanta a Najeriya. Ɗaliban dai sun rufe ba shiga ba fita harabar wannan jami'a da ke Legas. Kuma kamar da wasu daga cikin shugabannin kungiyar ɗaliban suka shaida min, kwai niyyar lokacin jami'o'i a tarayyar Najeriya su ma su bi sahun na jami'ar Legas domin gudanar da wannan zanga-zanga dangane da halin da Najeriya ta samu kanta a ciki. Wannan zanga-zanga na lumana da ɗaliban jami'ar ta Legas ke gudanarwa dai na zuwa ne a daidai lokacin da kungiyar Kwadugo ta ƙasa ta ce ita ma za ta gudanar da wani yajin aiki na gargaɗi domin jan hankalin gwamnati game da matsanancin ƙarancin man fetur da ƙarancin wutar lantarki da ake fuskanta a Najeriya. Kamar yadda shugaban ƙungiyar Kwadugo ta ƙasa Comrade Ayuba Waba yake cewa,
"We are people before now that we are paying 2,000 through estimated billing and now being billed 12,000. This is a situation that is very worrisome and therefore part of the recommendation is proposing a national day of strike and protest to protest this increase."
Ya ce sanin kowa ne cewa akwai wayanda a cike biyan kudin wutar lantarki na naira 2,000, yanzu suna biyan naira 12,000, gashi kuma babu wutar lantarkin, don haka za mu gudanar da wani yajin aiki na gargaɗi ga hukumomi domin ganin cewa an kawo ƙarshen wannan matsala na ƙarancin wutar lantarki da kuma ƙarin farashin albarkatun wutar lantarkin a Najeriya. Sai dai kuma duk da wannan yajin aiki da ɗaliban ke yi da kuma barazanar fara yajin aikin gargaɗi na ma'aikatan Kwadugo, wasu 'yan Najeriya na ci gaba da nuna goyon bayansu ga gwamnatin Najeriya game da ƙoƙarin da hukumomin suka ce suna yi na samar da man fetur a ƙasar. Kamar da waɗannan 'yan Najeriya ke cewa,
"The problem is that the corruption has eaten deep into our fabric, but we cannot get it right now. I believe that with Buhari, things will get better."
Yeah, let us just calm down. The problem that we are facing is to come to an end at a particular time. When it is time, we will get it right. We should not expect sudden change within a second. Please, bear with them. A lot of things will keep unfolding itself, and everything will be fine. Let us calm down, follow the trend. trend as it's going, then we'll get it right.
Suka ce akwai buƙatar yan Najeriya su yi hakuri domin kuwa gwamnati na iya bakin kokarinta na samar da wutar lantarki da man fetur da dai sauran abubuwan more jin dadin rayuwar al'umma. Sai dai kamar da aka sani akwai yan zagon ƙasa da ke neman hana ruwa gudu. Masu sharhi kan harkokin yau da kullun dai da gana akwai buƙatar gwamnatin Najeriya ta dauki ƙwararren matakai cikin hanzari domin dakile duk wani dama da za a samu na yan zagon ƙasa ga gwamnatin ƙasar a kokarin da take yi na dawo da doka da oda da kuma ci gaban al'umma. Babban Jibril Murai Amurka daga Lagos.
In kana da shi ana tare da kai, in baka da shi ba mai shawara da kai.
Suma ƴan Niger sun koka ne game da maganar dai wutar talantarki a kasar su. Ga wakilin mu Haruna Mamman Bako da rahoton sa.
Biyo bayan bala'in zafin yanayi da ya abka ma kasashen yankin Sahel a irin wannan lokacin, matsalar ramcin wutar lantarki ce kuma rashin ta ke sawar jama'a na kokawa a cikin manyan biranen jamhuriyar Niger. Ko da yake kamfanin gidan wutar Nigelak na jamhuriyar Niger a wata sanarwa da ya fiddo a shekaran jiya ya yi bayani irin matsalolin da suke faruwa daga tarayyar Najeriya da ke baiwa jamhuriyar ta Niger wutar lantarkin, daga matsalar iskan gas da mai wanda ake amfani da shi wajen gudanar da wannan aiki, da kuma karamcin wutar ita kankanta ga tarayyar Najeriya. Waɗansu mazamna unguwar Muwadata a nan cikin garin birnin Kwanni na roƙo don Allah da agiza musu game da wannan matsalar ta wutar lantarki a cikin unguwar su.
Akwai matsala, ka gane, saboda wasu sai gari ya waye na Allah su je su bude shaguna su yi gyaran radiyukan su, wani harkar wuta wani abu mutum ya samu abin da zai ci da iyalin shi. Sannan dangance da zahin da ake cikin zaka masu tausaya mana, ka gane, kubir kullun kubir kullun kubir epi, kuma in an ka saki an kama ka facture mem shows da tahwarin inda kai consumption na wuta ko kuma tazarta tahwarin kuma kai baka sha wuta haka nan. Muna roƙo saboda Allah su tausaya mana su taimaka mana su diba su cikin halin da ake. Akwai wanda bai iya rayuwa sai daga lasu wallahi, akwai wanda ya saba sai da kilimi ko benti, duka wannan matsaloli ne. In sun san yanda za su yi, Allah su taimaka mana su kama mana sauƙin shi.
Tunana Aliyu Attahir nan mun wadata ta dai mun matsalar hotar tan wannan ƙarhi ana cewa kubiji biji shi kik biji biji hece kik, wannan abubuwa su to su diba da Allah su rige la harkar ta. Yanzu na in magariba ta yi mahi akasarin mu duk mutun da wanda ka son in ya danci abinci ya sa galas garuwa ya sha, amma ina ba mu samu galas sai mun ta wata unguwa bada ta, kuma mahi akasari do kowa yana da dan firigon da shika son ci taimaka ma dan uwa ta da shi. To wannan abu da Allah ɗan ni shilakin nan su to su dan aga za su diba mana.
Ba da bayan haka dai wani iccen tangara hun wutar lantarki ne ke bazikin wuta a tsakiyar dare a lokacin da jama'a suke barci a unguwar Proje Kaura a nan cikin garin birnin Kwanni, kamar yadda mutanen unguwar suka shaida mini.
Ki al'amari ka san ya taho ya kasance da an yi sai an ji shi, amma su su sadan gyara abin su sa na kware, saboda in ana sa na kware Allah su rede abin bai ka haka, domin shi amin shekarun jawaya tashi kuma ya tashi ina wata ran ya tashi ba sai zai tsaba ku shi mu ne shi da muka kira gare su ai ni a gyara a sa abu na kware wanda ya dace, domin abu samu irin wannan matsaloli, saboda ina ana samu irin wannan matsaloli abun ba nan zai tsaya ba.
Can daidai ne haka ne, ya kamata in sun gaji ne ma su saki su bayani ka tako sun kai ashikin su ne adi ba fiske filtrame ne kuma yanzu surkukin ya yi kwanta ya kai gidajen mutane, to ga ku wannan ba kadan bacci shine ya kamata bar ma su yi aikin da ya kamata. Wai ne suka gaji a saki kabul din sarkin gaba daya mana yayi da aiki kwana daya ko biyu a kuma ana yi sai kuran babun wasa bane dan jama'a na yi wani sana'a ta da a kawo tiyo a bada asaurance su ka kuhara aikin ku ne an taba gan kuran da ruwa kai sun ga pompe suna kasha, to gaskiya kamata su yi aikin kirki abin da zanga.
Daga cikin ababen da ke damuwar jama'a game da wannan zancen shine rashin karfin wutar, abinda ke haddasa sabkar ma'aunin wutar lantarkin daga lamba 220 zuwa lamba 70, kuma takan dawo da karfi, abinda ke sawar kayan jama'a na konewa a wani karon abinda ake kira baisse de tension. Amma shugaban ma'aikatar gidan wuta ne Shelek Reshen birnin Kwanni na cewa yau da safe sai fa hankuri domin ba da son su bane ababen ke faruwa haka.
Kun san yau ta Nijilak lokacin zahi matsaloli ake samu da mutane, kowa yana profiti zahi da wani mai sa duk abin da mai aiki da wuta wani lokaci yake gidi. Amma shi problem na kaura ai ba yau bane ba, kaura take da wuta kunan abin kwanakin baya dan samu muvesa rajin aka samu su transfer aka gyara shi shikenan. Mai amma manga an gyara shi kan jiya, waccan jiya ya taso kuma lumon problem Suleiman Foto ya faru kenan wannan matsala ce wanda mun gyara su dai amma yau muna gyara shi mutane abin kusa da mutane su kwantar da hankalin su muna kokarin tunda kowane lokaci a kiran mu muna zaburwa mu to tunda ba mu sani in ba da mu akai ba tunda muna gani barashi mu suna karuwa kenan barashi mu suna karuwa kiri barashi mu di consumption ko abu ne wanda kullum muna cewa mutane da su yi hakuri tunda abu ne ba da son ranmu ba ba da son ranmu ne yazo ba yazo kenan duk kowar kowa sai ya dauki wanga hakuri tunda mu ba kayayyakin da yawa ne suke lalacewa dole sai an saki su ko
Haruna Mamman Bako birnin Kwanni sashen Hausa na murya Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Nijar
dole sai ya hau sama sai ya hau kanya ko magariya
to yanzu kuma sai mu karkata akalan mu dan shakata kafin mu ci gaba
Kadasiwa dubi kasar nan arewa ba ilimi talakawa ba mu da aikin taba'awa mun zama jojin zuwa awa tarkacin tarkata awa ci abaka yanzu ka gadan mu talauci ai ku darasa ta fudu kanka da gora
To mun gode Aminu Alan Waka ana tare da sashin Hausa ne na muryar Amurka a Washington DC ga shirin mu na gaba.
Jama'a assalamu alaikum barkamu da sake saduwa a wannan shirin na kallabi. Har yanzu dai muna nan tare da Professor Aisha Madawaki Isa. A makon da ya gabata ta fara bayani akan yadda wasu malamai ke bata dalibai mata. Yau za ku ji ci gaban wannan hirar inda na fara yi mata tambaya kamar haka. To Professor ko akwai wata hukuma a makarantun jami'a da ke sa ido akan irin cin zarafin dalibai da wasu malaman ke yi?
Duk waɗannan matakai ɗan duk akwai su, amma ki bar ɗan adam, ki bar mutum. Wasu yaran cikin rashin sani, ya wasu ban tsoro malami zai yi musu. Wasu hasiyasance, wasu akan ɗauke su ba a san halayensu ba. malam mai din amma ina tabbatar da cewa ba makarantar da ba su da waɗannan matakan na dauka na ganin cewa ba a samu irin waɗannan abubuwa ba
to farfesa wannan mataki ko in ce menene hukuncin malamin da aka samu ya aikata wannan laifin
abu da ake yi yawanci da kaga an kori malami Allah da ta dishiya ita ma yaren ya din hankwashe ta an mai da ita gurin uwayenta kuma za ka yi kuma ita yarinya ga an bata mata karatunta so saboda haka ni ina tunanin mu fara tunanin abubuwan da za mu iya yi mu ga cewa ba a lalata rayuwar yara ba saboda kura a kowane fanni ko da a primary ne ko da a secondary ne ko da a university ne kura ɗalibi daga makaranta ba shi ne abin da zai hada akwai wannan abin ba ba kuma shi an ladabtar da yaron da za a yi da ke idan ka ce kana kori yaro wani yaro in ba yana dogon imani ba sai shiga cikin wata ɗabi'a don ga abu ya hito daga makaranta ya dawo to larger society saboda haka ya kamata a ce mu koma mun fara tunanin ci yaya za mu yi da waɗannan cases ɗin mu ga cewa mun taimaka ma yaran ɗin kuma rayuwar su ta zama rayuwa gaskiya ko jami'a muna da irin waɗannan matsaloli a ce an kori yaro daga makaranta
akan wani dalili
da za a ce kamar exam malpractice
sata amsa a jarabawa kenan
abubuwa kashi kashi waɗanda zai sa a ce an kori yaro daga makaranta dan an kore shi shi shikenan ya bar wannan ɗabi'a ce kin ga tunani na
to farfesa kamar su waɗannan ɗaliban masu sata amsa a jarabawa wannan mataki kika ga yafi dacewa a ɗauka a kansu
wata abubuwa ne da gurɓacewar ya kwaro ne daga ƙasa duk yaron da mutum ka ga yayi sata amsa bai san amsa ba ce
haka
yanni sannan kuma bai da tarbiyya sosai don kamar sata ce
sosai
yawwa to idan aka ce yaran mu mun tayar da su tun suna kanana da tarbiyya sannan ilimin da muke ba su tun daga primary school ilimi ne ingantacce me zai sa su yi sata amsa a jami'a
yawwa to da kika ce in kaga ɗalibi yayi sata amsa a jarabawa dama can bai san amsar ba to laifin daga ɗaliban ne ko ko daga malaman ne
kowa yana da nashi amma yanzu nake miki yaro ya taso primary ya je makaranta amma makaranta ba ta race shi ya je secondary school shi ma kanshi haka kuma kina jan muna ji ana fadin wasu sun taso to ko rubuta sunan su ko shi yayi kin je jami'a ina tabbatar miki akwai jarabawa da na gani ta yaron da ban san hausa ce hillanci ne igbo ne yarbanci ne ya rubuta jami'a ai to shin irin waɗannan yaran za ki ce ilimin su ne ba a koyar da su da tun ƙasa sannan a jami'a ni malamin jami'a zai iya yi tunda a jami'a abin da muka tunani akwai abubuwan sun riga sun cimma wani matsayi kai za ka dora ni bisa ga wannan matsayin.
To farfesa a wasu makarantun na gaba da sakandare wasu ɗalibai kan koka akan cewa malaman su ba sa koyarwa yadda ya kamata sai dai su ɗan gutsira musu su bar su haka nan me za ki ce game da wannan.
Mai jami'a haka ta gada abin sai su ake cewa lecture method ba ne lecturing ake yi ba wai na ce abin da duk malamai suke yi a jami'a haka ya kamata ba a'a amma duk abin da malami ya je cikin aji a jami'a ya koya kake tsammanin ya koya kashi 50 da abin da ya kamata ya koya saboda an ce kai bincike ga library ne yanzu alhamdulillah ga internet so malamin jami'a zai koya zai kuma yi guiding yaro don haka duk abin da malami ya koya da ɗalibi a jami'a malami yana kyauta kirkirkan kada ɗalibi ya tsaya ga abin nan kawai da ya koya da shi a ya je ya bincika ya ƙara neman ilimi a kan wannan abin da aka koya da shi amma kamar yadda ta ce miki ba a rasa ɓata gari sannan hukumar jami'o'i su ma suna ƙoƙari saboda ana zagaye ana dubawa a ga yaya kowa ke gudanar da aiki.
Masu sauraro a nan kuma muka kawo ƙarshen hiranmu da farfesa a nan kuma za mu dasa aya a shirin namu na yau sai kuma mako mai zuwa idan mai duka ya kai mu za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. A madadin babbar baƙuwar ta farfesa Aisha Madawaki Isa da Ms. Julie Gresham da ta taya ni haɗa shirin Maryam Dauda daga birnin Washington DC ke cewa ku huta lafiya.
To an gaida Maryam Dauda yanzu kuma ga kaɗan daga cikin sakonnin da kuke bar mana ta wayar tarho mun ɗan tsakuro.
Assalamu alaikum BOA. Mai magana Ilyasu Danna ke gabacin gulbi jihar Kebbi Nigeria. To Allah biya ya isan min da sakona ga ilahirin jama'an Nigeria masu ce ce ku ci akan zaben Buhari. To dole ne mu gamu da wannan sabida mun zabe Buhari zabe ne yake ni maharul yakini kin san yakini cewa shi ka iyawa kuma zai iya. Sannan Buhari ya karbi kasar da bisa ga yakinin zai iya kina iya maharul yakini. To dole na a samu wadannan matsalolin sun biyo bayan na rashin ci gaba wata 11 babu wani abu da talaka ya gani na canjin saukin rayuwa to ina makoma kama jaa bil hadisi za a haballahu kama ibtalahu man sabara falahu sauro man jazaa falahu jaz sai ya hakuri mu ci gaba da istighfari kama jaa fil qur'ani in mun ka ci gaba da istighfari insha Allahu Allah zai shige mu na gaba da al'amari amma kure an riga an shaki kai kuma Shehu Garba ka kama bakinka domin ƴan Najeriya sun gaji da gahara ta ba su ga kafo ba kasa dai ta ci kama mai ita gaba to ina mahida sai su gaba yi mu kama su gaba yi BOA nagode a tashi lafiya
assalamu alaikum sashin Hausa na murya Amurka mai magana Zayano akan tambuwar Sokoto State Nigeria ita hakikanin gaskiya na dawo daga rakiyar garin laifin shugaba General Muhammadu Buhari da farko kan na ga laifin sa kwarai dangane da irin niki har na fara tunanin anya Muhammadu Buhari kana kallo ko tunani na irin yadda mutane suka yi bada rayukansu wajen zaben ka amma aka bar su cikin wannan hali na mawuyacin hali rashin man fetur rashin abinci rashin sukuni ba kuɗi da hannun mutane daga baya na zauna na yi nagari na gano cewa wato shugaba General Muhammadu Buhari shi kadai yake da ke son canji a tarayyar Najeriya zuwa ga talaka sanatocin Najeriya da ƴan mulkin tarayyar Najeriya waɗanda ke zagon ƙasa ga wannan mulki nasa muna roƙon Allah madaukakin sarki da duk wanda adda hannu ga zagon ƙasa ga lalurar shugabancin Buhari Allah ka isa mu nagare shi General Muhammadu Buhari idan abin ya buwaya kai to dawo kai yi tsarin mulki in yi shugaba a bata ya yi lokacin da su frank na kengasom da wasu muhimman mutane ya kama sosai da Najeriya ta tsaya tsai sannan abubuwan suka dawo suka zama normal don haka muna expecting daga shugaba Buhari abubuwa su canza cikin ɗan kwanakin nan.
To kafin mu kare ina Amal sai ki karanto mana labarai amma a takaice.
Haka yake ranar Talata shugaban kasar Rasha Vladimir Putin ya sanar da shirin kafa dogarawan kasa da nufin yaki da ta'addanci sai dai masu kula da lamura suna cewa zai haka ne da nufin karkatar da hankalin al'ummar kasar yayin da yanayin kasar wato yanayin matsalar tattalin arzikin kasar ke ƙara kamari ana kuma shirin gudanar zabe suna gani Putin ya dauki wannan mataki ne da nufin ci gaba da rike madafin iko. Amurka da abokan karwancinta na gabar teku suna ta damuwa guda daya da ayyukan Iran take yi da hankali wato da ke tada hankali a yankin inda sakataren ma'aikatar harkokin wajen Amurka John Kerry jiya Alhamis bayan tattaunawa da ministocin kungiyar hadin kan majalisar kasashen ta yankin Gulf wato da ake kira GCC yace za mu ci gaba da nuna dagiya kan irin waɗannan takalar yayin da wata yake ganawa da takwaransa na ƙasar Saudiya Abdel Al-Jaber ya bayyana haka ne bayan tattaunawa kan harkokin tsaro a yankin da jami'an Bahram da kuma na kungiyar wato GCC din. Yan majalisar dokokin Amurka da jami'an kiwon lafiya na ƙasa da ƙasa sun yi gargaɗi akan janye kuɗin yaƙi da Ebola a maida shi kan yaƙi da ƙwayar cutar Zika kwana ɗaya bayan da gwamnatin shugaba Obama ta sanar da cewa tana shirin yin hakan. Dan jam'iyyar Democrat a majalisar dattijai Ed Markey ya faɗa a wani zaman kwamitin harkokin ƙasashen ƙetare da ke tattaunawa kan harkokin nahiyar Afirka cewa duk da yake an samu raguwar waɗanda suke kamawa da wannan cutar ba a shawo kanta ba.
To madalla masu sauraro nan muka ka ƙarshen shirinmu na hantsi sai an jima da yamma za a ji abokan aiki da wani sabon shirin. Muna miƙa taya murna ga Abdullahi Aliyu wanda aka fi sani da Libya Lere murnar samun ƙaruwar ɗa namiji da ya yi kuma aka raɗa masa suna Abubakar Sadiq Allah Ubangiji ya raya shi ya ɗayyaba. A madadin Grace Alhira Abdu da ta taya ni gabatarwa Cibahiro Dodone shi ne ya jagoranci shirin sai kuma injiniyanmu Neo Cornelius ni Usman Ahmad Kabara a Washington DC ke cewa Allah ya tabbatar mana da alkhairinsa mu zama lafiya.